الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى تدك مددين جنيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da 'yan tambayoyi tambaya ta farko dan uwa ke fada cewa menene matsayin kudin da mutum yake gabatarwa lokacin da ya shiga takara ta neman kwangila a wajen gwamnati wanda sharadi ne daga cikin sharadin su kamar yanda suka tsara duk wanda yake neman wannan kwangila to akwai wasu kudade da yake gabatarwa na ajiye dosi za a sanya shi a cikin layin waɗanda suke neman wannan kwangila abinda muke tambaya a nan shine shin idan mutum bai samu wannan kwangila ana dawo masa da kudinsa ko ba a dawo masa ba a dawo masa kuma kasancewar anan kaddar cewa ma ana dawo masa in ya samu ba za a dawo masa ba waɗannan kudade kwata-kwata ba sa halatta saboda nau'i ne na mu'amala bayan da shari'a ya tsara ba kamar misali aiki ne za a baka a matsayinka na labura ne za a ɗauke ka a baka wani aiki na musamman wanda in ka gama wannan aiki za a biya ka ko kuma kasuwa ce za a yi da kai aiki ne muke buƙatar kai mana aikin nan a kaɗan za a iya kashe kamar misali miliyan 7 zuwa 8 to za mu baka wannan aiki akan miliyan 10 kenan mu dai ga sharuɗan da muke buƙata ga irin yanda muke buƙatar wannan aiki kenan anan in kaga za ka iya ɗaukan nauyin wannan amana yanda aka ce ga yanda ake buƙatar aikin kuma kaga cewa kana da fita to zaka iya karɓar wannan aiki kai abin da ya hayo sama wannan riba ta kaci amma maganar cewa a zo a hada jama'a kowa ya ajje kuɗi sannan a zo a yi takara ta bada wannan kwangila wanda bai samu ba waɗannan kuɗaɗe nashi shikenan sun tafi wannan mu'amala ce haramtacciya Hausawa muke cewa in ba kira mai ya ci gawayi in har ba a baka ba wannan aiki to menene fa'idar cewa ka zuba kudade a kidawo maka da kudadenka kaga akwai nau'i wanda yake na zalunci akan irin wannan mu'amala akwai nau'i wanda yake na zalunci kuma aikin nan fa an tabbata bai wuce ba ho a ba mutum daya amma sai a zo kusan mutum 100 su yi takara akan wannan aiki ko sama da haka ko ƙasa da haka kuma shine sai a zo kowa ya bada farashi sai a ga wanda farashin shi yafi shine za a ba to wannan a ka'ida kawai wannan kudade ba sa halatta an gane ko baya halatta a amshi kudin mutum ko da za a bashi wannan kwangila na maganar a amshi kudin shi wannan baya halatta kasuwa ce kawai zo mu yi ciniki da kai aiki ne zan baka nawa zaka mun wannan aiki ga yanda nake buƙatar wannan aiki in kaga ka iya to wannan amana ce shikenan ka karɓi wannan aiki in na baka wannan kenan aiki ko da baka fita ba to tunda ka riga ka yarda ka amince mun kulla wannan yarjejeniya to wannan dole kai mun aiki iya yanda ake da yanda na siffanta maka yanda ake da bukata koda kudin ka za su shiga saboda a farko a matsayin ka ne mai hankali ya kamata ka tsaya kai lissafi wannan aiki kana da fita a cikin shi ko baka da fita dole ne ka tsaya a yi ijara akan wannan aiki to dan haka wannan kudade da ake gabatarwa wannan baya halatta sannan tambaya ta biyu dan uwa yake cewa mutum ne kasancewar yana da ƴaƴa uku kafin Allah ya masa rasuwa sai ya hada ƴaƴan nashi sai ya ce musu biyun ya ce musu abinda nake bukata da ku dan uwanku wane gida na wuri kaza ku yi hakuri ku yafe masa da Allah ya ma wannan mamaci rasuwa su ƴaƴan sai suka ce a ba su yarda ba ba za su yafe ba to anan abinda nake so mu sani in har wasiya ce shi mahaifin yayi na cewa gida kaza a bar ma wani kuma har ma ya shawarci ƴaƴan nasa akan cewa su dangana su yafe masa in wasiya ce yayi to wannan wasiya ce wadda take batacciya dole za a tada ta amma in a lokacin da yana raye ya dauki kyautar wannan gida ya ba ɗaya daga cikin ƴaƴan nashi kuma ya nemi shawarar biyun cewa su yarda su amince da wannan kyauta da ya ma wani idan sun yarda sun amince to wannan kyauta ta tabbata in ma ba su yarda ba ba su amince ba a lokacin shi mahaifin yana raye da ya ma dan kyautar dan ya karbi wannan kyauta ya je ya shiga gidan ko kuma ya sanya ɗan haya ko ya karbi takardun gidan to wannan kyauta ta rige ta zama tashi ba maganar a tara ta koda bayan mutuwar wannan mamaci amma in wasiya ce yayi to wannan wasiya ba a zartar da ita sai da yardan magada wanda bayani ya gabata akan wannan mas'ala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa inna allaha a'ata kulli haqqin haqqan fala wasiyata lil waris manzon Allah ya ce duk wani mai haƙƙi ubangiji subhanahu wataala ya kasa ya bashi haƙƙin shi don haka manzon Allah ya ce babu wasiya ga magaji duk wanda yake da gadon ka ba maganar kai wasiyar cewa in ka mutu a dauka za a bashi wannan koda ka faɗa wasiya ce batacciya bai ya halatta a zartar da ita sai da yarda da amincewa ta magada kenan don haka anan in wasiya ce suna iya tada ta kuma in sun tada ta ba laifi bane ba amma in ya rigai tun yana raye da yace su yi hakuri ya ba wani gida kaza suka yarda suka amince kuma wannan ya karbi wannan gida in ma aka damka masa takardun ko yaje ya shiga gidan ko ya karbi gidan ya sa ɗan haya to wannan gida ya riga ya zama nashi amma koda sun yarda sun amince in dai kyauta aka maka baka je ka amsa ba wanda ya maka kyauta Allah ya masa rasuwa to kyauta ta baci don haka in aka maka kyauta kar ka tsaya kai wani wata ka bata lokaci dan da zaran ya mutu wannan kyauta ta baci tambaya ta uku dan uwa yake cewa akan menene wai barci bayan la'asar barci bayan la'asar abinda zamu ce matsayin sa halak ne amma akwai wani hadisi ne wanda bai inganta ba na cewa duk mutumin da yayi barci bayan la'asar idan wato ya samu tabin hankali shi ya jama kansa wanda suke cewa barci bayan la'asar yana ɗaya daga cikin abinda ke sabbaba ma dan adam hauka wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bacci bayan la'asar ya halatta a shari'a lokacin da aka kyamace yin bacci shine bayan magariba kafin sallar isha ga mutumin da ya tabbata ba zai falka ba a lokacin sallar isha to wannan baya halatta ko kuma mu ce bayyada cewa mutum yayi bacci bayan magariba kamar yanda hadisi ne sahihi wani sahabi yake faɗa mana cewa wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadith ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyamar yin bacci kafin sallah ta isha don haka kenan anan mutum in ya tabbata ba zai tashi bai samu sallar isha a lokaci a cikin jama'a to bai ya halatta yayi bacci bayan magariba amma in ka tabbata akwai wanda ka wakilta zai iya tada ka ko kuma akwai agogo ko kuma salula ka sanya kenan ribe wanda za ta falkar da kai ba laifi koda bayan magariba kana iya yin bacci illar abin da yasa dan kada ka fitar da sallar isha daga lokacin da ya dace a yi ta ko kuma jami'i ya kuce maka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyamar yin bacci ga wannan gabanin wato sallar isha shine kenan bayan magariba tambaya ta gaba dan uwa yake cewa wani hadisi wanda ake cewa wato ku yi girman kai ga masu girman kai fa inna takabbura lil mutakabbir ibada wai ku yi girman kai ga waɗanda suke masu girman kai kuma ku yi musu girman kai domin yin girman kai ga dukkan wani mai girman kai ibada ne shin wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice akwai wata ka'ida da malamai suka aje musamman malaman hadisi suke cewa inna lil hadisi bau'an ka bau'in nahari yu'rafu bihi wa inna lil hadisi zulmatan ka zulmatil layli yu'rafu bihi lalle hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani haske kamar haske wanda yake na yini na rana wanda ake gane hadisin da shi sannan yana da duhu wato kamar duhu wanda yake na dare wanda ake sanin shi da shi don haka duk mutumin da ya saba mu'amala da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zarin ya ji hadisi to in dai magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce zai iya ganewa in ma ba tashi bace ba zai iya ganewa yanzu anan ɗan uwa mu tsaya mu lura shin girman kai menene matsayinsa haramun ne to abinda Allah ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ayi to dan haka kasancewar wannan kwata-kwata bai yi ba kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ku yi girman kai ga masu girman kai domin yin girman kai ga mai girman kai ibada ne wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace an gane ko bata yi kama da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka insha Allah matsayin wannan hadisi in har ma yana da tushe insha Allah kenan a darasi na gaba zamu bincika mu san menene matsayinsa amma kasancewar sa bai yi kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda za a yi manzon Allah ya yi umarni da aiki wanda yake na alfasha kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa qul inna Allah la ya'muru bil fahsha gaya musu ce Allah baya umarni da alfasha shine mummunan aiki yaya za a ce mutum yayi girman kai wanda mumini abinda ake bukata da shi ya zamanto mai kankan da kai a rayuwarsa kamar yanda bayani ya gabata a darasi da ya gabata muna cikin babin da ke bayani game da wato haramci na girman kai da ji da kai wanda mun tsaya karshen wato hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr cewa duk mutumin da ke akwai daidai da nauyin wato zarra idan aka ce zarra kamar yanda bayani ya gabata wasu malamai suka ce idan ka bude taga ta inda hasken rana yake shigowa zaka ga wata kura tana tashi wanda wannan kura ba zaka iya damkarta ba wannan ita ce ake kira da zarra tare da cewa wasu malamai suka ce jankiya shi shine ake kira da zarra wanda ido da kyale yake iya hango shi dole sai an sanya abin da yake girmama abu zaka iya gano shi to wannan shine ake kira da zarra to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ke akwai daidai da nauyin wato jankiya shi ne girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba a ranar kiyama shin ba zai shiga aljanna kwata-kwata ko kuma me ake nufi kamar yanda bayani ya gabata in har ya halitta girman kai yace to ai wane ne ya haramta to duk mutumin da ya halitta haram wannan babu kokonto game da kafircinsa wanda ya mutu ko akan wannan yanayi makomarsa wuta ce har abadan abada ba zai shiga aljanna ba domin kasancewar duk wanda ya halitta haram ya kafirta dole ya dawo ya jaddada musuluncinsa idan ya mutu akan haka bai tuba ba makomar shi ita ce wuta don haka anan da yace duk mutumin da ke akwai daidai da nauyin jankiya shi ne girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna kwata-kwata in ya halitta girman kai amma in ya dauki cewa girman kai laifi ne Allah ya haramta amma san zuciya sai ya kai shi yake nuna ma mutane isa da kasaita to wannan idan ya mutu akan haka ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da babban laifi wanda ya cancanta a kai shi wuta in har wato rangwamen Allah subhanahu wata'ala bai cin masa ba in kafin ya mutu ya tuba, to wannan shikenan al'amarinsa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa matukar, ya cika sharuɗa na tuba. Amma idan ya mutu bai tuba ba, a halinsa na mai girman kai, wannan sai mu maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan ya ga dama ya yafe masa, idan ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kalima, fa qala rajulun, wani daga cikin sahabbai sai ya faɗa, sai ya ce, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Yace, ya rasulullahi, lalle mutum kwa dabi'arsa da al'adarsa, a kullum mutum yana son tufafinsa su zamanto kyawawa, takalmansa su zamanto kyakkyawa, hularsa ta zamanto kyakkyawa, agogonsa ya zamanto kyakkyawa, wato abin da yake hawa ya zamanto kyakkyawa. Yaya haka? Shin ana iya kiran shi a girman kai? Domin anan kasancewar shi sahabin bai yi da fahimta ba, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a dunkule na cewa duk wanda ya mutu kenan a matsayin yana da girman kai daidai da nauyin jankiya shi a cikin zuciyarsa da zai shiga aljanna. To shi wannan sahabi a iya fahimtarsa, yana ganin cewa sanya tufafi kyawawa ana iya lissafa shi daga cikin girman kai, don haka yayi wannan tambaya. Yace, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana. Yace, ya rasulullahi, lalle shi mutun dabi'ar shi da al'adar shi yana buƙatar a ce tufafinsa su zamanto kyawawa, wa na'luhu hasana, takalmansa su zamanto kyawawa. Qala, sai manzon Allah yace, inna Allaha jamilun, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar kyawo ne. Ma'ana, sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofi ne waɗanda suke na cika, sifofi ne waɗanda suka kai matuƙa a wajen kyawo. Duk wani abu na aibi da tawaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da shi. Sai ya ce, yuhibbul jamala, kuma Ubangiji ta'ala yana son kyawo. Duk wani abu mai kyau Ubangiji subhanahu wa ta'ala na kaunar shi. Sai ya ce, al-kibru, manzon Allah ya ce shi girman kai, badrul haqqi, wato shi ne kin gaskiya, wa gamqun nasi, wato da wulakanta jama'a. Kaga anan a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana menene ake nihi da girman kai. Sai ya ce, al-kibru badrul haqqi, wato kin gaskiya shi ne girman kai. Duk mutumin da za a faɗa masa gaskiya, a ce masa Allah ya ce, manzansa ya ce, ya ki karɓar wannan gaskiya, to shi ne ake kira da mai girman kai. Ko kuma tattaunawa ce kuke da jama'a, a nuna maka hujjojin da suke tabbatar da cewa abin nan fa ga yanda yake, kuma ka tabbata gaskiya ne amma sai ka kiyarda, to wannan nau'i ne daga cikin nau'i wanda yake na girman kai. An gane ko? Sai ya ce, wa gamqun nas, wato da wulakanta jama'a, ka nuna cewa kafi kowa, kowa shi yake kasa da kai. Kamar yanda bayani ya gabata, girman kai kala biyu ne, akwai girman kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, akwai kuma girman kai ga bayinsa. Girman kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shi ne kasancewar kin gaskiya, wanda wannan kin gaskiya kwa su da yawa yakan kasance a cikin jama'a. Mutum zai iya dakilewa akan ra'ayinsa, a faɗa masa gaskiya, ga abinda Allah ya faɗa, ga abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, amma sai ya ki wannan gaskiya tare da cewa ga dalilai sun bayyana. To dan haka kasancewar kin gaskiya da wulakanta jama'a, wannan shine ake kira da girman kai. Amma sanya tufafi waɗanda suke kyawawa, wannan ba a kiran shi girman kai. An gane ku? In matukar cewa waɗannan tufafi da mutum ya sanya bai yi nihin jiji da kai da waɗannan tufafi, to waɗannan tufafi ya sanya abinda Allah ya halitta masa. Tare da cewa su kansu tufafi, lalle ana buƙatar mutum ya sanya tufafi kyawawa, amma su kansu tufafi akwai ladubba wanda shari'a ta tsara mana, wanda ya dace a ce tufafin mumini ya kasance. Dan kada ka fahimci anan tufafi waɗanda suke kyawawa, ka sanya tufafi waɗanda suke wa wato kenan shine da yake cewa wato Ubangiji Ta'ala yana kaunar wato shine duk wani abu wanda yake mai kyau. Don haka anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana halaccin wato musulmi ya sanya tufafi waɗanda suke kyawawa da takalma kyawawa da hula kyakkyawa da abun hawa kyakkyawa, duka wannan ba laifi bane. Illa kasancewar abinda muke so mu sani, abinda ake nihi da tufafi kyawawa, ana nihi tufafi waɗanda suke na masu hankali, kuma tufafi waɗanda suke tsaftatattu. Don yana daga cikin rashin hankali mutum ya sanya tufafin da in ya shigo cikin jama'a zai bambanta da kowa, ya zamanto shi kadai ake gani ba a ganin kowa, ya zamanto jama'a su ringa al'ajabinsa. Don yin haka laifi ne kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man labisa thawba shuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyama thumma ulhiba fihi nara. Manzon Allah yake cewa duk wanda ya sanya tufafi na shuhura dan a san cewa shi ne wani, daga an shigo cikin jama'a a bambanta shi da sauran jama'a, in ma ya kasance riga ko wando ko hula ko wani abin da yayi kama da haka, wanda kake buƙatar cewa kawai ka bambanta a cikin jama'a ayi ta mamakin ka, to manzon Allah ya ce duk wanda ya sanya irin wannan tufafi na shuhura, to sakamakon da zai biyo baya Ubangiji Ta'ala zai tufatar da shi tufafi na wulakanci da kaskanci a ranar kiyama, sannan kuma wannan tufafi za a kunna wutar jahannama a jikinsa, wala iyazu billah. To anan abin da ya shahi libasu shuhura, koda kaya ne waɗanda suke ciciraru, so da yawa mutum zai sanya wasu kaya waɗanda suke koma su datti ko ciciraru, wanda din so yake ya bambanta a cikin jama'a, to irin wannan baya halatta. Anan abin da muke so mu gane ba ainihin tufafin bane ba haramu, a manufar mutum shine ta haramta wannan abu, saboda kai kai ne kawai dan dai ka bambanta da sauran jama'a a ringa mamakin ka, to irin waɗannan sakamakon abin da zai biyo baya shine azaba ta wutar jahannama a ranar kiyama. Don haka manzo Allah ya ce duk wanda ya sanya tufafi waɗanda suke na shuhura kenan, na danihin ya bambanta da sauran jama'a ayi ta mamakinsa a bambanta shi daga an shigo cikin jama'a, manzo Allah ya ce sakamakonsa Allah zai tufatar da shi tufafi waɗanda suke na wulakanci da kaskanci a ranar kiyama, sannan kuma za a hura wuta ta jahannama a jikin wannan tufafi, wal iyazu billahi. Don haka anan abinda muke so mu gane, duk tufafin da zaka sanya a matsayinka na musulmi, to kada ka sanya tufafin da in an shigo cikin jama'a za a bambanta ka, ka sanya tufafi waɗanda suke na bi'ar ka, na al'adar jama'ar ka, irin kayan da suke sanyawa, to haka ya dace ga mu'mini. An gane ko? Ba ana nihi cewa kar ka sanya kaya masu tsada, a in kaya ne ma masu tsada ya zamanto kaya ne wanda abu ne sananne a cikin jama'a, idan aka haɗu za a iya samun mutum biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar, kaya ne an saba ganin su a cikin jama'a, kuma ya zamanto nihinka da ka sanya wannan kaya ba dan alfahari da nuna isa cewa kai ne wane, ya zamanto ka sanya kaya ne a matsayinka, in mai kuɗi ne ya zamanto kayan da ka sa kaya ne wanda an san lalle mawadata suna sanya irin waɗannan kaya, kar ya zamanto kai mai kuɗi ne ka sanya kaya waɗanda suke ciciraru, wanda in ka shigo cikin jama'a za a ringa mamaki kaga wane fa, duba kayan da ya sanya a jikinsa, kenan kaga wannan kayi ne duk saboda wata manufa, kenan ya zamanto ka ba mutane mamaki. A irin wannan baya halatta kowa ya sanya, kowa ya tsaya matsayin da Allah ya ajiye shi. In a matsayinka ne na wanda yake talaka, to abinda ake bukata kayi kokari ka sanya tufafi wanda yake na daidai kai, kar ka yi abinda ya wuce matsayinka, dan in ka shigo cikin jama'a kenan ka bambanta da sauran jama'a, wanda insha Allahu ba mamaki idan mun iske baban da ke bayani game da tufafi za mu zo da ladabba waɗanda suke na tufafi na musulmi yanda musulunci ya tsara mana. A takaice kenan wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana mi ake nihi da girman kai, kenan girman kai shine kin gaskiya, wato da rena jama'a. Duk mutumin da ya zamanto in an faɗa masa gaskiya yana ki, to wannan zaka iya sanya shi a layin waɗanda suke masu girman kai, kuma girman kansa shine yafi kowane girman kai muni, domin girman kai ne yake ga Ubangijin shi subhanahu wa ta'ala. Ko kuma ya zamanto mutumin da yake rena jama'a, wanda shi a iya ganinsa da tunaninsa shi ke sama da kowa, kowa shi yake ƙasa da shi. To wannan kasancewar a matsayinsa bai yarda da ubudiyya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi wannan bawa. In har ka yarda da cewa wani ɗan uwanka ne, kamar yadda Allah ya shar'anta cewa mu'minai ɗan uwan juna ne, to a nan menene za ka nuna cewa ka fi shi? Kenan duk lokacin da ka nuna cewa ka fi shi, baka yarda da cewa wannan wanda kake nuna cewa ka fi shi a matsayin bawa ne wanda yake na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma baka yarda da cewa ɗan uwanka ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kulla ƴan uwantaka tsakankaninku, ita ce ƴan uwantaka ta imani. Don haka dukkanmu a matsayinmu na musulmi, da masu kuɗi, da talakawa, da waɗanda suke ma'ikunta, abinda ake bukata mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, ya zamanto kuma ba wani wanda yake nuna cewa yafi wani, kowa ya ɗauki cewa a matsayinsa wato bawa ne wanda yake kaskantacce, wanda bai fi kowa matsayi a nan rayuwarsa ta duniya. Wanda bayani ya gabata fifiko ana samun shi ta hanya ɗaya, wato shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ke bin dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to wannan shi yake da matsayi a rayuwarsa ta duniya, haka kuma shi yake da matsayi da ɗaukaka a makoma lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, inna akramakum inda Allahi atqakum. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. Wato Salama ibn al-Akwa, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa lalle wani mutum a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo abinci an ajje sai ya ringa ci da hannun hagu. Fa qala, sai manzon Allah ya ce masa kul bi yaminik, manzon Allah ya ce habawa ne ka ci da damar kama. Me za mu iya fa'idanta a wannan gaba? A wannan gaba za mu iya ɗaukan darasi biyu zuwa uku. Darasi na farko shi ne halaccin yi ma wato mai kuskure nasiha a cikin jama'a, in har an tabbata akwai maslaha ga jama'a akan wannan nasiha. An gane ku? Kamar yadda a nan nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, bai masa ba a keɓance daga shi sai shi, ya masa ne a cikin jama'a ba don komai ba, saboda jama'a su amfana da wannan abin da za a gaya masa na nasiha na hukunci. Don haka a nan ka'ida, duk lokacin da aka kalli maslaha ta jama'a, to ba laifi akan iya ma mutum nasiha a cikin jama'a, amma a tabbatar da cewa babu wani nau'i wanda yake na wulakantawa da kaskantawa game da shi, kuma a tabbatar da cewa wannan galgadi da za a masa ana buƙatar cewa jama'a su amfana da wannan galgadi. Don haka a nan manzon Allah sai yake ce masa ya kai wani, ya ce kul bi yaminik, manzon Allah ya ce ci da damarka. Darasi na biyu a ƙarƙashin wannan gaba za mu fa'idanci cewa cin abinci da hannun dama wannan dole ne, wajibi ne, domin umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana a nan cewa kul bi yaminik, manzon Allah ya ce masa ci da dama. Duk lokacin da umarni ya zo kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa, to iya abinda za a fa'idanta a fahimta shine wajauci. Sannan kuma bugu da ƙari a nan za mu fa'idanci cewa cin abinci ko shan abin sha da hannun hagun haramu ne, kamar yadda riwaya ce ingantacciya na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ku ci, kada ku sha da hannun hagun. Sai ya ce fa inna shaytana ya'kulu bishimal, domin shaytani yana ci yana sha, manzon Allah ya ce da hannun hagu. Kaga da a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta mana cewa ci da hannun hagu ko sha da hannun hagu aiki ne na shaytani, manzon Allah yana nuna mana haramcin haka. To don haka a nan ya ce masa kul bi yaminik, manzon Allah ya ce ka ci da damarka. kada sai wannan mutun yace la astati, yace ai ni ba zan iya ci da hannun dama ba. Haka ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala salama yake cewa wato qala sai manzon Allah yace da shi lastaba, yace kada Allah ya saka iya. An gane ko wannan muguwar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, cai masa lastaba ta kar Allah ya saka iya ci da damar. Wannan yana nuna mana duk mutumin da ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ganganci, to ya cancanci a yi masa muguwar addu'a. Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa muguwar addu'a a sanadiyar ya saba masa, kuma sabawa wadda take ta ganganci, manzon Allah ya tabbata babu uzurin da zai hana shi cin abinci da hannun hagu da hannun dama. Amma saboda girman kai sai yace la astati, yace ai ni bana iya ci da hannun dama. Manzon Allah sai yace lastaqata, kada Allah ya saka iya ci da damar. Salama yake cewa ma mana ahu illal kibr, yace ba abin da ya hana shi ya ci da dama, wato face girman kai da nuna isa. Qala sai yace fa ma rafa'aha ila fihi, tun daga ran nan da manzon Allah ya masa wannan muguwar addu'a, hannun sai ya kame bai koma daukaka hannun shi na dama zuwa bakin shi. Ubangiji ta'ala ya kame hannun, wanda wannan dama Allah ya faɗa mana fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, wadanda suke saba ma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ce suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamarin sa na ayi kaza ko a dina kaza, ubangiji ta'ala yace suke yayi kansu, kada aje wata fitina ta same su. Al-Imam Ahmad yace ita ce shirka mutun ya fada cikin kwazazzabe na halaka, aw yusibahum azabun alim, ko kuma azaba wadda take ma'abuciyar radadi ta damke su. Kaga wannan shi azabar tun daga duniya ta kama shi kafin awayi gari kiyama. Ubangiji ta'ala ya kame hannun, tun daga ran nan Salama yake cewa fa ma rafa'aha ila fihi, bai koma daukaka hannun shi zuwa bakin shi, Allah ya tsaye da hannun. To dan haka kasancewar wannan yana nuna mana illa ta girman kai, gashi dai yanda al'amarin ya kai shi. Wanda wannan hadisi tuntuni ya riga ya gabata a cikin babu al'amri bil muhafazati ala sunna. Wa ana Harithah ibn Wahab radiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utillin jawadhin mustakbir kullu utillin jawadhin mustakbir, muttafaqun alayhi. Wato Harisa ibn Wahab, Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yana cewa ala ukhbirukum bi ahli an-nar, yace shin bazan ba ku labari dangane da ƴan wuta waɗanda Allah ya cancanta musu shiga wuta a ranar kiyama. Amsa dai sahabbai suka ce kwarai ya manzon Allah, muna buƙatar ka gaya mana su wane ne ƴan wuta. Manzon Allah sai ya ce kullu utillin, dukkan mutum wanda yake mai kakkausan hali, mutumin da yake da kaushin hali wanda babu wani sassauci tare da shi. An gane ku, wanda kana taba shi kawai sai ya gaya maka bakar magana ko ya zazzage ka ko ya taka kai yayi abin da ya ga dama da kai, shine ake kira da util, mutum wanda yake mai kakkausan hali kenan. Sai ya ce jawazin, wato mutum wanda yake kuma maruwaci. Idan aka ce jawab shine aljamu'ul manu, mutumin da yake da kwadan tar dukiya kuma yana da ruwa. Wasu malamai suka ce jawab abinda ake nihi mutumin da yake da takama da jiji da kai a wajen tafiyarsa. Wannan duka kowace ma'ana tana iya zama, shi yasa malam ya koma shigo da hadisin a wannan babi. Sai ya ce mustakbir, kuma mai nuna ji da kai da isa ga jama'a, kenan mutumin da yake da girman kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan sune ƴan wuta a ranar kiyama. Nan karka fahimci cewa sai mutumin da ya tattara waɗannan sifofi guda uku, kowace sifa ɗaya daga cikin sifofin nan guda uku sun isa su kai mutum wuta. Na farko shine mutumin da yake da kaushin hali. Kaushin hali wannan abun aibi ne wanda ba bayyada cewa mu'mini ya siffanta da irin wannan. Mumini iya abin da aka san shi, wato shine taushin hali. don haka ubangiji ta'ala yake fada ga manzansa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Ubangiji ta'ala yace a sanadiyar rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake kimsa a cikin zuciyarka linta lahum. Ubangiji ta'ala yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka tafsasa ma jama'a, sai yace walau kunta faddan, inda ka zamanto mutum wanda yake mai cika da batsewa galizul qalb, wanda yake mai kakkaurar zuciya, mutumin da yake da kaushin hali. Ubangiji ta'ala yace lam faddu min hawlik, da duk jama'ar da suke tare da kai sun watse kowa ya kada gaban sa. Don haka duk mutumin da yake da kaushin hali zaka ga jama'a sun kaurace masa, to wannan abu ne wanda yake abin zargi. Don haka manzon Allah yace kullu utille, dukkan mutumin da yake da kaushin hali jawabin, sai ka ce mai takama a wajen tafiya, ko kuma jawabin wanda yake marwaci mustakbir mai girman kai, manzon Allah yace wannan shine dan wuta a ranar kiyama. Amma anan shin idan mun ga mutun yana da girman kai muna iya yanke hukunci mu ce dan wuta ne? Baya halatta. Sanin dan wuta wannan sai Allah. Muna iya sanin wane ne dan wuta? Mutumin da ya mutu akan kafirci, domin duk mutumin da ya mutu akan kafirci wannan makomar shi wuta ce, babu kokwanto akan haka. Amma duk mutumin da kasancewar yana aikata ayyukan da Allah ya haramta, to ba maganar ka ce dan wuta ne, sai dai ka ce wane yana aiki irin na dan wuta. Amma babu maganar cewa ka ce wane dan wuta ne, koda ya mutu akan wannan aiki, matukar bai halitta wannan aiki ba. Don haka shine kenan wannan hadisi malam ya koma shigowa da shi anan, ba dan komai ba, dan ya nuna mana haramci wanda yake na girman kai. Girman kai haramu ne, domin aiki ne wanda yake na yan wuta. Wa ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu an anin nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala ihtajjat al-jannatu wan-nar فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وأعذب بك من أشاء ولي كليكما علي ملؤها. Wato Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ihtajjatil jannatu wan nar, wato wuta da aljanna sun yi jayayya. An gane ku? Aljanna ta ja, wuta ita ma ta ja, suka ringa jayayya tsakankaninsu. Wannan ku kasancewar kamar yanda yake a aqidar ahlus sunna wal jamaa, wannan dole a tafi akan zahirinsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya ba aljanna da wuta ganewa tsakankaninsu har su yi jayayya. Wanda kar mu manta irin wannan ya wakana, wanda kasancewar hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha, wato wuta ta kai kukanta wajen ubangijinta, ta ce ya ubangiji na akala ba'di ba'da, ta ce juna na yana kunar juna. Ubangiji ta'ala sai ya bata izinin ta yi lumfashi su biyu a tsawon shekara. Lumfashi na farko za ta yi shi a lokacin rani, idan ta yi manzon Allah ya ce shi ne tsananin zafi da kuke ji ya tsananta, huci ne wanda yake na wutar jahannama. Na biyu tana yin shi ne a lokacin sanyi, manzon Allah ya ce shi ne kuke jin sanyi ya tsananta, shi ne wanda ake cewa jawra ta huci. To gaba ɗayan wannan huci ne na wutar jahannama. Ubangiji ta'ala ya bata izinin ta lumfasa su biyu lokacin da ta kai kukanta. Don haka kuma gaya Ubangiji ta'ala yana faɗa mana a cikin suratu Fussilat, fatar jiki ta ɗan adam za ta yi magana a ranar kiyama, ta bada shaida dangane da abin da mutum ya aikata da ita. Hannu zai bada shaida, kafa za ta bada shaida, sauran gaɓaɓuwa na jiki za su bada shaida ga ɗan adam cewa ya aikata kaza da su a ranar kiyama. Don haka anan ba abun mamaki bane ba na cewa wuta da aljanna sun yi jayayya, sun yi gardama tsakaninsu. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake gaya mana, sai ya ce faqalatin nar, wato wuta sai ta ci fiyal jabbaruna wal mutakabbirun, wato dukkan wasu masu tsaurin kai masu karye inda bak gaba da masu jiji da kai masu nuna isa tace su ne yanawa yanawa a ranar kiyama ni su na zaba an gane ko kenan shayayyar da aka yi tsakanin wuta da aljanna kowa yana son ya ware ya nashi su wane ne ka san shi a ranar kiyama kenan ita wuta sai ta zaburo sai ta ce fi yal jabbaru duk wasu masu tsaurin kai masu karye inda bak gaba masu keta alhurma ta ubangijinsu to tace su ne nawa wal mutakabbirun da waɗanda suke masu girman kai ni su na zaba wa qalatil janna ita kuma aljanna sai ta ce fiya du'afa'un nas wa masakinuhum wa masakinuhum fiya du'afa'un nas wa masakinuhum take cewa dukkan wasu raunana daga cikin jama'a da talakawa tace su ne yanawa yanawa su na zaba فقضى الله بينهما وبنجي تعالى سينكي حكمتي تسكانس وبنجي تعالى سيتي انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وبنجي تعالى يتي كي الجنه كي سنده cewa ki rahmata ce don haka ina jin kan wanda na ga dama da ke in shigar da shi cikin ki an gane ko aljanna rahama ce ta musamman ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah yake jin kan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa anan zamu iya ganewa cewa aiki na dan adam yayi kadan ya shigar da shi aljanna sai dai rahama ta ubangiji subhanahu wataala saboda a cikin mu babu wanda zai bada haƙi na ubangiji subhanahu wataala 100 times 100 kamar yanda Allah yake bukata hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi ya nuna kasawar shi a cikin hadisi sahihi yake cewa la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi yace ya ubangiji na bana iya kididdige yabanka kamar yanda kai bukanka don haka a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu wa fadlin manzon Allah ya ce ku dan daidaita ku dan kusanci abin da aka ce ku yi ku yi bakin kokarin ikon ku manzon Allah ya ce ku yi sanin cewa babu ɗaya daga cikin ku wanda zai tsira da aikin shi a ranar kiyama ma'ana babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai tsiratar da shi a ranar kiyama ya zama makomar shi aljanna sahabbai suka ce hatta da kai ya rasulullah manzon Allah ya ce wala ana ya ce wallahi ko ni aiki na yayi kadan ya tsiratar da ni a ranar kiyama sai ce illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli sai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa da jin kanshi don haka duk wanda yake ganin cewa shi ya hau tudun na tsira wannan rabu da shi shaydani ya riga ya yaudare shi hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa aikin shi yayi kadan ya tsiratar da shi a ranar kiyama sai dai rahama ta ubangiji subhanahu wataala don haka kada ka yi jiji da kai game da ibadarka abinda ake fata kai dai kai fatan cewa Allah ya maka rahama Allah ya maka rangwamen zunubanka don haka anan manzon Allah yake cewa ubangiji ta'ala sai ya ce innaki aljannatu rahmati ke dai aljanna rahama ta ce arhamu biki man asha ina jin kan wanda na so daga cikin bayina in shigar da shi cikin ki sai ya ce wa innaki naru azabi ke kuma wuta ubangiji ta'ala yace azaba ta ce wa azibu biki man asha ina azabtar da wanda na ga dama daga cikin bayina amma kar ka fahimci cewa wanda Allah ya azabtar da shi Allah ya zalunce shi wannan adalci ne domin ba wanda Allah zai azabtar da shi sai wanda ya cancanta azabtar da shi na'am an gane ko duk wanda kaga Allah ya jefa shi wuta to ya cancanta a jefa shi wannan tsantsar adalci ne na ubangiji subhanahu wataala sai yace walikilai kuma alayya mil'uha kowace ɗaya daga cikin ku Allah yace na daukan makai na alƙawarin cika ta a ranar kiyama da wuta da aljanna gaba ɗayan su kowace sai da Allah ya dau alƙawarin cewa sai ya cika ta a ranar kiyama don haka ita aljanna za a shigar da duk waɗanda suka cancanta a shigar da su bayan an shigar da su gaba ɗaya sai a samu wurare masu yawa babu kowa a cikin su rahama ta ubangiji subhanahu wataala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa take yanki Allah sai ya halicci wata halitta sabuwa sai Allah ya cike aljanna da su alƙawali ne ya daukan ma kansa cewa sai ya cika aljanna ubangiji ta'ala ko gayya saba alƙawali duk waɗanda suka cancanta a shigar da su bayan an shigar da su wurin da ya rage Allah sai ya halitta sabuwar halitta sai ya yi da cikewa. Ita kuma wuta ba za ta gushe ba, ana jefawa tana hadewa, ana jefawa tana hadewa, tana cewa shin akwai kari, kamar yadda Allah ya faɗa mana yawma naqulu li jahannama halim talat wa taqulu hal min mazid. Manzon Allah ya ce ba za ta gushe ba, la tazalu jahannam, ya ce wutar jahannama ba za ta gushe ba, yulqa ilaiha, ana jefa mata, duk wanda ya cancanta a jefa mata, tana cewa hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid, shin akwai kari. Manzon Allah ya ce hatta yada'a alaiha rabbul izzati qadamahu fayanzawi ba'daha ba'da wa taqulu qaf qaf qaf. Manzon Allah yake cewa sai an kai lokacin da ubangijin girma da buwaya wato zai dora mata diddigen sa, a lokacin nan wutar jahannama junanta da juna sai ya yankwane, sai ta ringa cewa ya isa ya isa ya isa. Kaga anan adalci na ubangiji subhanahu wataala, maimakon a halicci wata halitta sabuwa a jefa ta wuta, a aljanna ita ce kawai Allah zai halicci sabuwar halitta sai Allah ya cike inda ya rige a cikin aljanna, amma ita wuta sai dai Allah ya dora mata diddigen sa wanda ya dace da girman sa, a lokacin nan gaba ɗayanta sai ta yakune, sai ta ringa cewa ya isa ya isa ya isa, ma'ana a yanzu ta cika. To dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana da Allah ya yanke hukunci tsakanin wuta da aljanna, sai yake cewa wadi kilai kuma alayya mil'uha, kowace ɗaya daga cikinku Allah ya ce na ɗau alƙawalin wato cika ta. Don haka Ubangiji ta'ala shi ke da hukunci, idan ya yi hukunci kuma ba wanda ya isa ya bi baya. Don haka wuta da aljanna da suka samu jayayya Ubangiji ta'ala ya zartar da hukunci. Ke waɗanda kika zaɓa kika ce yanaki yanaki, masu tsaurin kai da masu girman kai, masu karya inda baggaba, Allah ya ce je ki an baki. Ke ma aljanna waɗanda kika zaɓa na cewa ramnana da waɗanda suke talakawa, ke ma je ki an baki. Abinda ake nihi rauni a nan ba ana nihi rauni wanda yake na halitta, a'a ana nihi rauni wanda yake na zuciya. Akwai mutumin da yake da rauni dangane da zuciyarsa, amma me ake nihi da wannan rauni? Shine kaskanta kai, ba ana nihi tsoro ba. Duk mutumin da yake da kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala, to waɗannan su ne suka cancanci gidan aljanna a ranar kiyama. Don haka dai wannan hadisi malam ya shigo da shi anan, yana nuna mana haramci ne girman kai, domin masu girman kai su ne waɗanda suke ƴan wuta a ranar kiyama, kamar yadda a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yadda ita wuta ta zaɓi yanata yanata, kuma Allah ya tabbatar mata cewa je ki an baki. Don haka a hadisin da ya gabata me yace, shin ba zan ba ku labari game da ƴan wuta, sai ya ce dukkan mutum wanda yake mai kaushin hali, maruwaci, sai ya ce kuma mai girman kai kenan. Don haka a nan wuta ita ce to duk wani mai girman kai su ne na zaɓa, su ne yanawa yanawa. To don haka anan ya dace ga dukkan mai hankali ya nisanci girman kai, iya abinda ake bukata mutum ya kaskanta kai, domin aljanna ta zamanto ita ce makomar shi a ranar kiyama. Wa ana abi hurairata radiyallahu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala la yanzuru allahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaihi. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yanzuru Allahu yawmal qiyama, Ubangiji ta'ala a ranar kiyama ba zai kalli man jarra thawbahu man jarra izarahu badara, duk mutumin da yake jan tufafinsa akan ƙasa saboda girman kai da takama, to Ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na rahama a ranar kiyama. Me ake nihi da jan tufafi a nan? Kasancewar duk mutumin da zai saki wandansa ya wuce idan sau, ko kuma rigarsa ya zamanto ta wuce idan sau, to wannan Ubangiji subhanahu wataala ba zai kalle shi kallo na rahama a ranar kiyama. Shine ake kira isbal, sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a. In a bangaren misali wando ne, haramun ne mumini ya saki wandansa ya zamanto ya wuce idan sau. Idan hannun riga ne, haramun ne ya wuce nan tsintsiyar hannu. An gane ku? Iya abinda ake bukata, in har ma ka sake shi to kar ya wuce nan. Idan geza ce ta rauni, to ba a bukatar ya wuce tsakiyar baya. dan haka amma in so samu ne wando na mumini inda ake bukatar ya tsaya wato shine tsakiyar kubri daidai tsakiyar kubri nan ake bukatar wando mumini ya tsaya amma ta fuskar halacci ya halatta mumini ya saki wandon shi ya kai daidai idan sau an gane ko ya kai daidai kenan idan sau in an ce idan sau kenan wani kashi ne wanda yake fitowa a gehin kubri an gane ko kenan daidai idan sau ya halatta mumini ya saki wandon shi ya kai daidai nan amma ya wuce nan haramun ne shi idan saukin ba a bukatar ya rufe shi ba wando ya rufe shi kenan abinda ake bukata dole a bayyana da shi bakin daidai nan ake bukatar in ma akan ya halatta ne mutum ya tsaida shi ana amma in so samu ne inda ake bukatar wandon mumini ya tsaya shine tsakiyar kubri kamar yanda hadisai suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa irin wannan wando shine wando na mumini sannan in mutum ya saki wandon shi ya wuce idan sau to duk abin da ya wuce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace makomar shi ita ce wuta a ranar kiyama ma asfala minal ka'abaini fa finnar duk abin da yayi kasa da idan sau manzon Allah yace yana cikin wuta a ranar kiyama don haka anan kenan sakin tufafi ya ringa jan kasa ga namiji haramun ne sawa'an wando ne ko riga ce don haka ko hannun riga ne ba a bukatar ya sauko ya zamanto ya rige hannun mutum nan haka bakin daidai inda ake bukata ya zamanto ya tsaya bakin nan a matsayin halacci in so samu ne yana iya dan ja baya kadan amma in bakin gaya inda zaka tsaida shi shine nan shine ake kira ar-rusul kenan in kafar wando ce kenan bakin daidai nan ake bukatar ya zamanto ya tsaya in ma a nan matsayin halacci kenan nan idan sau ya zamanto a bayyane amma in so samu ne inda ake bukata bakin nan tsakiyar kubri ba a bukatar ka janye shi ya dago nan haka nan ya fito waje wannan kuma mutum yayi shi shigi ba a bukatar mutum ya janyo shi haka kenan bakin nan tsakiyar kubri ake bukatar ya tsaya in kuma ka sabko shi daidai nan ka aikata halak babu wani laifi a kanka amma in ka sake ya wuce nan idan sauto makomar nan kin ita ce wuta a ranar kiyama ƙarin bayani zai zo akan wannan matsala akwai waɗanda suke tafiya akan cewa ai in dai ba dan girman kai ba ya ai mutun yayi to wannan ya halatta kana iya sakin wandon kai ja ƙasa insha Allah ƙarin bayani akan wannan matsala zai zo a darasi na gaba nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk